Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce an hallaka sojojin kasar na musamman akalla 12 a wani hari shigin wanda ya kashe hudu daga cikin sojojin Amurka na musamman da ake kira Green Beret suma a jamhuriyar ta Niger ran hudu ga watan nan na Oktoba. Harin na jiya Asabar ya auku ne a wajejen da aka kai hari kan sojojin Amurka a cewar jami'ai. Suka ce an kai farmakin na baya-baya ne a garin Ayoru mai tazarar kilomita kimanin 200 arewa maso gabashin Yamai babban birnin kasar. Rahotanni sun ce maharan na dauke ne da muggan makaman da suka hada da rokoki da bindigogi. Sun iso wurin ne cikin motoci biyar inda suka yi ma sansanin sojan na musamman kofar rago. Maharan sun arce bayan da sojojin jamhuriyar Niger suka kai dauki. Wurin na daura ne da kan iyakar kasar Mali, inda ake kyautata zaton daga nan ne ma maharan ke zuwa. Wannan yanki dai na fama da masu ikirarin yin jihadi cikin ƴan kwanakin nan. Mutuwar ta sojojin Amurka hudu ran hudu ga watan nan na Oktoba ta janyo gagarumar takaddama a Washington DC, inda ƴan majalisar dokoki ke buƙatar ƙarin bayani kan al'amarin. Wani harin kunar bakin waken da aka kai a harabar jami'ar soji da ke Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya hallaka dalibai sojoji 15 baya ga wasu da dama da suka samu raunuka a cewar ma'aikatan tsaron kasar. Harin ya zo ne kwana guda bayan da wani dan kunar bakin wake na kungiyar ISIS ya auka cikin wani cinkushashen masallacin ƴan Shi'a a birnin ya hallaka masu ibada wajen 50 baya ga wasu da dama da ya raunata. ‘Yan sandan Afghanistan da wasu ganau sun ce harin na jiya Asabar ya auku ne bayan da maharin ya sheko da motarsa mai shaƙi da bawa-bamai ya afkama wata motar bas mai ɗauke da sojoji ɗalibai a babbar mashigar jami'ar soji ta Marshal Fahim da ke birnin. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar Daulat Waziri ya tabbatar da adadin mace-macen, sannan ya ƙara da cewa akwai ma wasu hudu da suka samu raunuka. Kungiyar Taliban ta ɗau alhakin kai hari kan bas ɗin, sannan ta ce wannan ma sharar fage ne kawai na abin da ke tafi. A gwagwarmaya da makami da ɓangarenta na Mansuri zai yi da sojojin Afghanistan da na ‘yan ƙasashen ƙetare masu mara musu baya. A wani saƙon bazata da ya aika ta kafar Twitter jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari a bayyana dubban fayil-fayil na bayanan sirrin da suka jibanci kashe shugaba John F. Kennedy shekaru 54 da suka gabata. To sai dai Trump ya nuna akwai yiwuwar ya sakaya wasu daga cikin takardun, wanda hakan ya janyo kokwanto daga ɓangaren masu ra'ayin Kennedy waɗanda ke fargabar yiwuwar Trump ya ba da kai, bayan matsin lamba daga ɓangaren jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa waɗanda ke ganin fito da bayanan na iya shafar kimarsu a idon jama'a. Muddin wasu ƙarin bayanai ba su kawo akasi ba, a matsayina da shugaban ƙasa zan bari a bayyana fayil-fayil kan JFK da suka daɗe a sakaye, a cewar Trump a takafar Twitter. Daga bisani dai fayilar White House ta fitar da ƙarin bayani mai nuna yiwuwar a ci gaba da sakaye wasu daga cikin fayil-fayil ɗin. To jama'a, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe 'yan sandan ƙasar Masar aƙalla 54 bayan da 'yan sandan suka kai wani farmaki a wani wurin da ake kyautata zaton maɓuyar 'yan bindiga ce wadda ke daura da birnin Al-Ahira a cewar jami'an tsaro. jami'an waɗanda suka buƙaci a saka sunayensu suka ce ga dukkan alamu ƴan bindigar sun yi ma ƴan sandan kwantan bauna ne da daren shekaran jiya jama'a bayan da ƴan sandan suka gama haduwa a makuyar ƴan bindigar a yankin Hamadar Albahariya dake yammacin ƙasar wani babban jami'in tsaro ya ce an auna wata tawagar da ta hada da motoci jip-jip da wata motar ma'aikatar cikin gida a wani harin bazata da ƴan bindigar suka kai ta wajen amfani da gurnetin da ake harbawa da roka da kuma tayar da bama-bamai. Prime Minister Spain Mario Rajoy ya faɗi jiya Asabar cewa zai farusa gwamnatin Catalonia mai ra'ayin awari ya kuma bayar da umarnin a gudanar da zaɓe a wani hanzari na hana wannan yanki ayyana 'yancin cin kai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku dikakan da ake yi ne game da zaben kasar Kenya da za a yi a ranar Alhamis dinnan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yau ma shirin zai sake duba wannan batun ne amma wannan karan zai kawo muku abin da ya sa wannan takon sakan tsakanin manyan ƴan takarar nan guda biyu wato Raila Odinga da kuma Uhuru Kenyatta. Wannan tarihi ya tabbatar da cewa gabar siyasa tsakanin ƴan takarar biyu ya samo asali ne shekaru da dama da suka gabata tun daga iyayensu domin ko tun a shekarar 1963 lokacin da kasar ta samu ƴancin kanta mahaifin Uhuru Kenyatta wato Jomo Kenyatta yana shugaban ƙasa kana baban Raila Odinga Jamaroge Odinga shi kuma yana mataimakin sa kuma suka samu sabani wanda yasa baban Uhuru Kenyatta ya kori baban Raila Odinga matsayin mataimakin shugaban ƙasa kamar yadda gwamnatin lardin Vihiga Wilbur Otichilo ya yi muna ƙarin haske.
During those early 60s there was this big rivalry between the West and the East, and that's now how the two now became rivals. And after 1 year of being vice president,
a farkon shekarun 1960 an samu babban gaba tsakanin Arewaci da Kudancin kasar Kenya kaji yadda waɗannan biyun suka zama abokan gaba kuma bayan shekara guda da zamuwar Jamaroge Odinga a matsayin mataimakin shugaban sai Jomo Kenyatta ya kore shi a gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa wanda ne ya sa tun daga wannan lokacin sai ya samar da jam'iyyar adawa kaji inda wannan gabar siyasar ta samu asali.
An samu rashin jituwa ne tsakanin mutanen biyu sakamakon bambancin ra'ayi tsakanin Jomo Kenyatta da shi Jamaroge Odinga akan abin da ya shafi arzikin ƙasa da kuma batun raba fili. Wannan ne yasa wani malamin jami'a a ƙasar Kenya, Haman Manyora, yake cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan game da wannan batun zaben. Ga dai abin da yake cewa shi ma,
"There's something in you perhaps as a human being that you say, well, I will fight the wars of my father. I'll complete what my father
said." You can look at it that way.
I have already explained that. I see beyond that myself.
Wanda za ka ji cewa akwai buƙatar
in
the arrangement of our
economics and everything.
Amma ni a gani na wannan lamarin ya fi haka domin akwai bambanci sosai a tsarin siyasar ƙasarmu da ma harkokin tattalin arzikin ƙasarmu a halin yanzu.
Kamar yadda muka faɗa tun farko, an samo takon saka ne tun a lokacin da ƙasar ta samu ƴancin kai domin ko shugabannin sun fito daga ɓangarori guda biyu daban-daban yayin da wannan ya fito daga sashen gabashin ƙasar wannan kuma ya fito ne daga yammaci. Kuma tsakanin waɗannan sassan biyu ne suka yi ta mulkin ƙasar domin ko ba wanda daga tsakiyar ƙasar ya taɓa mulkin ƙasar ta Kenya. Wannan ne ma ya sa waɗannan ƴan yankin ke ganin tamkar an maida su saniyar ware. Su ma yankin Raila da suke ganin ana damawa da su har kullum sai dai su kasance mataimaka. Gashi Raila ya takara yau so uku amma yana faduwa zabe. Ga abin da wani bakani ke mai goyon bayan shugaban ƴan adawa Raila Odinga Zebulon Olo yake cewa game da wannan lamari.
"Since independence we were Mr. Jomo Kenyatta. He ruled for 15 years. Then Moi took. He ruled for 24 years. After that Mr. Kibaki took. He rules 10 years. After that, Mr. Uhuru has taken.
Tun daga samun yancin mu muke karkashin mulkin gidan iyalan Jomo Kenyatta domin yayi mulki har na tsawon shekaru 15 daga nan sai muwa ya karba daga gare shi shi kuma yayi tsawon shekaru 24 yana yi daga nan sai kuma Kibaki ya karba ya kwashi shekaru 10 daga nan shi kuma ya mika wa Uhuru Kenyatta wanda yayi shekaru 5 kuma daga nan ni ban ga ci gaban da muka samu ba na waɗannan shekaru 5 a yankin kudancin Kenya mai makoma abubuwa sun yi ƙasa ne
wasu masu bai da harkokin zaben ƙasar ta Kenya ke cewa wannan gabar zaben abu ne dake da daddan tarihi wanda yasa gidan iyalan Odinga suka mamaye bangaren adawa har na tsawon shekaru da dama ba mamaki kila wannan ma yasa Uhuru Kenyatta wanda yana ƙasa da Raila da shekaru 17 ya shigo harkokin siyasa a farkon shekarar 2000 sai dai bincike ya nuna cewa a wani lokaci can baya shi kansa Raila Odinga ya ta umara wa abokan hamayyarsa baya da ya fito a bangaren Uhuru wato Mwai Kibaki wanda sun taba gwabzawa a fagen zabe to sai kuma yanzu da yake lamarin ya canza wasu ƴan siyasa da suka fito daga kudancin ƙasar irin su tsohon gwamnatin Lardin Vihiga Moses a Karanga sun canza sheka suna goyon bayan Uhuru Kenyatta a zaben da za a sake a ranar 26 ga wannan watan wato ranar Alhamis mai zuwa idan Rabbana ya nuna mana kuma ga abin da shi tsohon gwamnatin a Karanga ke cewa
many Kenyans are talking about including the Luos in Kisumu they feel that if now we vote for Uhuru Kenyatta he will finish his term completely will go home so the Kenyatta dynasty will have gone Raila will not make it again because of his age.
Da yawan ƴan ƙasar Kenya ciki har da mutanen Luo suka ke Kisumu cewa suke yi idan muka jefawa Uhuru Kenyatta kuri'a iyaka kawai zai kammala shekaru 5 ɗinsa na biyu daga nan sai ya wuce ya je ya huta kuma wannan na nufin gidan sarautar Kenyatta sun kulle kenan to amma kuma abin da Odinga ke dubawa shine shekaru sun fara yi masa yawa don su ma ƴan gidan Omorojo Odinga kusan a ce sun kawo ƙarshen mulkin su a wannan lokacin ne iyalan gidajen biyu za su bar ƴan ƙasar Kenya su zaɓi shugabansu daga wata masarauta kenan.
To ganin yadda wannan takaddama take cinyewa wakilin sashen Hausa shima Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da barista Kasim Gana Gaidam na hukumar zaben jihar Adamawa akan wannan batu kuma Ibrahim din ya fara tambayarsa ne ganin yadda madugun ƴan adawa ya janye daga wannan zaben ko yana ganin wannan zabe zai yi kima.
A kasan zabe yakan ai an fuso a yashi lami lafiya da kuma haɗin kowa da kowa amma in taɓa ci kuma kaga sai a koma shari'a kaga mai maganar shari'a din yanzu kuma shi kasan ya ce ya janye ne amma da ya rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu kaga ne amma kuma ya kamata ya lura da hukuncin kotun Kololo da ta ce a yi zaben nan cikin kwana 60 kuma ta fara hukuncin ranar farko kenan first na watan tara kenan September aka bada wannan hukuncin cewa a yi zaɓe cikin kwana 60 to kaga maganar electoral ar yanzu wannan abu wannan hukuncin ya kare shi ai to amma ka san tambayar naka irin ya zai kasance a Afrika din wato ai irin wannan abun ba abun da yake so ya faru bane kawai sai ya addu'a Allah kiyaye
shi ma honorable Abdullahi Ferende dan siyasa ne mai sharhi akan siyasar ƙasa da ƙasa Ibrahim ya tambaye shi ko yana ganin wannan buƙatar da shugaban ƴan adawa na ƙasar ta Kenya wato Raila Odinga ya nemi a yi abu ne mai yiwuwa
to daga cikin bukatu wanda ya mika gaskiya wannan bukatar tana da wuya a ce an yi ta kuma in ma an ce za a yi ta zai kawo kasar zaman dardar shine inda yace wai a rusa ainihin wato hukumar zabe ta kasar Kenya to har shi za su rusa wannan hukumar zabe kaga idan aka rusa fa za a samu gibi gibin da za a samu shine wa'adin shugaba mai ci zai kare daga nan kuma kaga kila sai dai a sa gwamnati rikon kwarya a wannan kasa kafin a zo a shiga wani zabe to a wannan lokaci kuma idan an ce za a yi wannan zabe a hakan karshen ta kuma za a fara cikin wani hali ne wanda da wuya a fitin cikin sa
kana ganin idan aka yi zaben ba tare shi ba kana ga zaben ka iya yin tasiri ko kuma zai karbuwa a kasashen duniya
to na farko ina so ka sani ƴan takarar dukkan su biyu sannu ne kuma dukkan su kowa tarihi ya dauko daga cikin wajen iyayensa ne wanda ana goyon bayan su a ko'ina to saboda haka kuma a zabe ma a ce maka jam'iyyar adawa wanda ana ga cewa su suke karawa da jam'iyya wacce suke gwamnati ko jam'iyya mai ci a ce ya hudu ne daga takara zabe kan ba zai tasiri ba kowa bin ga maka hatta wanda za su fito su yi zaben din za ka samu iya adadin waɗanda aka ce za su fito su kada kuri'unsu a wannan lokaci
zaka ga sun ragu da kashi da dama saboda kowa san cewa yanzu kan ga wanda fa zai ji wannan zaben ko kuma ga wanda za a zo a ainihi wato ce shi ya lashe wannan zabe to saboda haka maganar zabe kan yi tasiri anan su kasar Kenya ma ba za su ji dadin zaben ba bare kuma ai maganar kafashin duniya
to kafin mu rufe bari mu kammala da tabo wani sabon babin takaddama da jami'ar APC a jihar Niger yankin Shiya ta uku wato Zone C take neman budewa domin a cikin satin ta gabata ne ƴaƴan jami'ar ta Zone C suka yi taro kuma suka ayyana gwamna mai ci a matsayin wanda zai tsaya mata takara so kara da cewa ba za su saurari wani dan takara ba wannan ne yasa wakilin sashen Hausa a jihar Niger Mustafa Nasir Batsari ya tambayi shugaban jami'a na wannan yanki Alhaji Sharif Usman Adam bai jin wannan nadi suke son su yi kuma hakan take wasu haƙi ne amma sai ya ce ko kusa
babu tawaye haƙi ko kuma danna wani dalili shine a ko ina idan aka taso ba mun yi abin bane da ka ko kuma muna tunanin cewa shi bai iya ba ko kuma ya gaza inda mun fahimci cewa gwamnatin bai iya ba ya gaza a cikin tafiyar nan da ya ta shekara biyu to ba za ma mu saurare shi ba wani za mu dauko mun ga kwarewar shi bakin gurgurdo a cikin alƙawuran da aka yi ma mutane a baya na cewa shekara hudun nan ga irin abubuwan da zamu da muka zauna muka kimanta sai muka ga akalla ya samu kashi 60 a cikin 100 cikin shekara biyu kuma a ayyukan da ya ajiye gurgurdo a ƙasa sai da muka duba muka bincika a gwamnatocin da aka yi a baya da suka yi shekara 8 din nan zuwa 16 sun yi kaman wannan abun sai muka duba muka gani basu mai irin abin da yayi ba
maganar da muke a nan su ƴaƴan jami'a ku dake wannan yanki masu bukata watakila su tsaya takarar gwamna ku kun riga mallam masallaci kun toshe musu kofa ba ku ga kaman kun danne musu haƙi
shine na gaya maka babu danna haƙi ai mu ne ƴaƴan jami'a ba wasu bane ƴaƴan jami'a mu ne
ba wanda ya fito yace yana so
babu kowa da ya fito yace yana so
amma akwai rade-raden masu bukata mun ji sunayen su ma wasu daga ciki
to mu ba mu gansu ba kuma ba mu san su ba kuma ba mu ji su ba kuma mu ne shugabannin jami'an nan duk wanda yake tunanin zai yi takara ta hannunmu zai biyo ba wanda ya zo hannunmu har yanzu
kun ga ya fito fa wani misali nan gaba
babu wanda zai fito mun riga mun rufe kofa
to sai dai tsohon sanata a yankin Sanata Ibrahim Musa ya ce wannan ba za ta sau ba domin ko za su fito takara shi ma ga abin da ya shaidawa Mustafa Nasir Batsarin
wato wannan abu da aka yi bai wuce shugabannin kananan hukumomi na jiha na wannan leda ta arewa su suka taru suka yi wannan abin da sau biyu da rigona ba za ni ko saboda sun ga lokacin da ya kana sun ga kuma ya saboda kada ya sauke su ko kuma idan ya sauke su ya mai da su kasu mummu to wannan duk abubuwa ne da suke kawo kashe faki wani abu da suke kuma zai kawo kashe jam'iyyar mu ta APC
amma su shugabannin jam'iyyar nan sun ce cancanta ne suka duba saboda gamsuwa da shi ayyukan gwamnan
eto wannan mun aka san ke jafa mun tantance da aka lafi so ko kuma da ni da ta fito wannan amma ina ga ma da jira da mun ta komi da ta fito wannan suna yi ne su yaudare shi suna ma suna so ta shi ma ya so su in lokacin su ya zo kada ya soke su ko kuma kuna so ta fiye ba su ka so mu
na'am to wanda kai ne matsayinka
ni matsayina wannan suke ba mai ba maganar takarar gona ba haɓu wanda ya sai hana mu za mu kuma yi takara in lokaci ya yi
to amma su jami'a sun ce ba su yarda kowa ya fito daga yankin ba gashi kai kuma daga yankin da take
to kar ya fice yi wannan kariya ne
to ya za ka yi kiran za ka je kotu ne ko me za ka yi ne
ba ku a yi lokaci ya yi za mu je mu sai fom mu ga wanda zai hana mu sai su sai fom
amma yanzu su kafin a yi wannan mataki na tsaye da gwamnan su yan jami'ar sun tuntube ku koko
ni ba wanda ya tuntube ni ba ina ji ne ga shanu sanda ina gani na fi kuma ga yanar gizo a ga kamar facebook haka na gani
to ma saurari da wannan muka kammala shirin na yau amma dukkan waɗanda suka taimaka domin shirin ya kammala ciki ku har da Julie Gresham da ta zai da sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
Matsalar karban na goro a hannun direbobi da kuma matafiya da ake zargin jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da yi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya. Lamarin da ya sa 'yan kwanakin baya shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a kawar da duk wani shingen bincike akan hanyoyin Najeriya. kan wannan batu wakilinmu dake Birnin Yola a jihar Adamawa Najeriya wato Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto na musamman
da farko dai ɗan Najeriya da yawa sun yi maraba da wannan mataki na hana kafa shingaye da jami'an tsaro ke yi wato checkpoints domin galibi waɗannan shingaye na ma zama tamkar hanyar karɓar na goro ne daga matafiya da ma masu jigilar kayayyaki to sai dai kuma da alamun da saurar na akaba domin ko duk da wannan umarni har yanzu ana ci gaba da samun jami'an tsaro da ke tsayawa kan hanya suna karɓar na goro inda wasu lokutan ma suka mai da ranakun kasuwanni ne tamkar ranar karɓar haraji alal misali a jihohin Taraba da Adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ƴan sanda da sojoji kan tsaya ne akan babbar hanya kuma ba tare da fargaba ba suka ma bayyana abin da suke bukata
dole sai ka ba su wani abu more especially ma kaman jami'an police na SAS sai su ce in baka ba su ba dole sai dai ka faka gefe ka ba su takardar moto to ko da zaka bar takardar moto da license da sauran wayan su particulars din motar wannan za su ce dole sai dai ka ba su eh to wata rana sai su ce sai su ci taranka su kai ka office ka ba da 10,000 bayan da ba kasancewa ka ba su domin ka samu suwir regime ka tafi lafiya
so mukan iya bi hanya in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kudi in muka ce ai hakuri sai a ce mana ba zai yi ba ni akwai har sojan da ma taba samun bindiga aka yace zai harbe in ban bada 50 ba tukun na facin a cikin passenger na wani ya cire 15 naira dauka bar don a lokacin ba ko wani kudi a jikina duk kudin jikina kare
wasu lokutan ma ba wai kai direbobi ake tatsa ba a hada passengers ne suka dauko kamar yadda wannan direba da ya nemi na saka sunan sa ya tabbatar
a gaba na ido na din ma yakan yi akwai lokacin da SAS na dauki fofi wani bafrata ne kudin sa 1,500 ne a jikin sa zan sauke shi a famanga police din ya tare babu dan SAS na ya tare mu da ya tare mu yake ce mini akan in faka na ba shi 50 sai ce min faka na faka sai ga bafulatan ne a ciki sai fitar da bafulatan nan sai ce yes charge bafulatan ne sai samu wuka a jikin bafulatan ne sai ce to bafulatan ne a samar ankwa a aje shi bayan mutu sai bafulatan nan sai rikice sai yake ce mi yana ga mi da fulatan cin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi sai na same sai ce daina jin tsoro in yana jin tsoro za su cutar da shi ne sai bafulatan nan sai magana da su sai ce musu ga kudin da ke gurin sa last card pocket nashi 1,200 ne sai shi wannan assassin sai sa hannu sai karbi 1,200 nan yace taimaka ya bar mishi 200 don ya je ya nikan gari ne naso zai shiga daji zai hawo kudin mashin dan sas nan yace mishi ba zai bashi ba
karban na goron dai da alamu ya samu hazuka matafiya da madirobi inda a jihar Adamawa kwanaki wasu direbobi suka hazuka tare da kashe wani dan sanda kan karban na goron kamar yadda rautani suka tabbatar wannan sanda ne ya bude wuta bayan da ya nemi wani fasinja da ya bayar cin hanci ko da aka bashi naira 50 sai ya kiya kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne kawai sai ya bude wa fasinja wuta da hakan koyi har zuka fasinjoji suka yi masa tire
kudi ne ya hada su da yake su bashi kudi suka bashi naira 50 yace yayi kada su kuma sun ce ba su kara ba to sun ce ba za su kara ba shine sai ya hasuka sai ya bude musu wuta to da ya bude musu wuta ya harbi daya ya wuce ya harbi daya to fasinja kuma suka fita suka sauka suka tabbuge shi
to an suka buga
eh dan fandan
bai mutu ba
to sun to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba
don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar
eh to ba direbobi kadai ba mu da muke dan garin ma sai dai yin sun gaban kido duk haka kawai suke sai to hakura da
a kullum dai jami'an tsaro kamar nemin musanta zargin karban na goro ne da ake yi kamar yadda kakakin runa ɗan sandan jihar Taraba David Musa ke cewa
a aya da Taraba tun tuni mu riga mun janye cingaye kan hanya sannan kuma kullum komishina na ɗan sanda yana tabbatar da cewa ya galgal duk wanda suke aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda ki Inspector General ya riga ya umurce mu
to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar Mayo Lope da kuma ran kasan Garba Chede da dan Anacha da Matella da Iware zaka tada tamkar ƴan sanda ana zage kan ta sun maida wajen tatsa me kuke kawo wannan abin da ke faruwa
eh to idan ana maganan ƴan sanda kan hanya ina so a bambanta sa cinge da kuma popan sa a sayar da mutane abinci da kome suke dauke da shi abu biyu ne anan to kaga idan an ga ɗan sanda a hanya ba wai laifi bane ɗan sanda ya sai a hanya yayi aikin sa amma laifi ne ya tare hanya da itatuwa da uku da wani abu sannan kuma idan an same su sun yi aka kaga sun ketare doka zo a jawo hankalinmu a nuna mana su su waye a yi na aka same su dole mu dauki mataki
idan kuma za a yi tunawa a cikin shekarar 2013 ne aka kori Sergeant Chris Omoleze bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyon sa yana kokarin karban nagoro a filin saukar jiragen sama na Lagos wanda ko masana ke maganin mudin ana son magance matsalar cin hanci sai ko an koma amfani da wannan salo dake da hazari Alhaji Muhammad Baba Inuwa Faris ɗan Isan Adama kuma hakimin Jimeta tsohon jami'in tsaro ne na maganin ina aka bi ta barawo to kamata yayi a bi ta mabisawu
kaje police headquarters ka gani police suna kwana a gefen masallaci police suna kwana a garage mota in mota ta fita su yi shimfiɗa a ciki veranda na headquarters na duk police ne suke kwana a ciki kaga wanda bai dace ba to kuma ba su da karta kayan sawa in kaga police kaga takalmansa daban wando wani irin kala da sauransu wanda ba zai fita yadda zai bada tsoro ba duk wannan abu ya kamata a gyara shi a tabbatar da dan sana na bacci wuri mai kyau da gado mai kyau yana samu albashi mai kyau yana cin abinci so uku a rana sannan yana da kayan aiki da zai je gano wani duk wani rikici
ya samu wannan zai magance matsalar karbacin hanci da ake a kan hanya
kwarai da gaske dama ainihin wane yake sa mutum wani irin abu aka ce wai ruwa sha mutum aka bashi takobi zai kama ya to ban ji abinci ba ba cin hanci ba ko cin baki ne ba zan yi ba kaga dole ne a bada kuɗi isasshe a dinga biyan allowance ina kan lokaci wannan shine zai sa police ko da ka ba su naira 20 ba su karba ba ka je kan hanya kana tafiya mota kuna zuwa road block da mai mota ya fitar da kuɗi aka police sai karba kaga shi ba zai tsaya san me yake cikin motar nan ba mai don yana cikin damuwa da rashi da talauci kaga inda suke kwana daji road block ne ba tent ba komai haka nan suke kwanciya ai su ma mutane ne in aka kyautata musu wallahi ko an baka kuɗi ba za ka karba ba yanzu mun muna aikin gwamnati ne aikin sarauta aiki ne na gwamnati yau ne bacin hanci zaka kawo karatu nan ina da shi to amma ban da shi in ka kawo sai karba ai wannan shine kurfi
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mu bi ta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta talakan cikin ma'azanta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa ya ibo dai Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azanta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga shi gwan kuma aiki ya aiki sai ya tashi in ya santa roko sisi ko ko ya samu nera ya zo ya gani kyauta sannan ya ci da iyali ya raɗi ya bude Allah ce mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, a huta lafiya.